Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kun wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 28 ga watan Satun Disamba. A cikin shirin namu na yanzu, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kudirin kasafin kuɗi na shekarar 2023, inda ta ƙara kasafin zuwa naira triliyan 21.82 sabanin naira triliyan 20.51 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa mata a watan Oktoba na bana. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Bayan hatsarin da ya faru a birnin Calabar da ke jihar Cross Rivers yayin da ake wasannin kalankuwa da ake gudanarwa a duk shekara, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 7 tare da jikkata wasu da dama, za ku ji waɗanne irin matakai hukumomi suka ɗauka. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ga labaran duniya. Dusa kankara na shirin afka birnin Buffalo na jihar New York dake nan Amurka, yayin da yankin ke fama da dan karan sanyi wanda ake fatan za ta kawo sauki, amma kuma da yiwuwar a gano karin waɗanda suka mutu yayin da kankara daga guguwa mafi muni a yankin cikin shekaru masu yawa ke narkewa. Ana sa ran yanayin sanyi zai dan ragu zuwa kimanin digiri 7 na ma'aunin Celsius yau Laraba, sai kuma zai dan ƙara raguwa zuwa kimanin digiri 10 na Celsius zuwa ranar Juma'a. Jami'ai sun ce sama da mutane 30 ne zuwa yanzu an ba da rahoton sun mutu sakamakon guguwar da ta faru a ranakun Juma'a da Asabar a yammacin birnin na New York, yankin da ake fama da guguwar sanyi irin wannan akai-akai. A tarihi, guguwa irin wannan da aka yi a shekarar 1977 ta kashe mutane kusan 29. Iyalan da ke fatan hawa jiragen kamfanin Southwest Airlines na Amurka bayan shafa kwanaki ana soke tashin jirage da bacewar kayayyakin matafiya sun sake fada cikin matsalar sake soke tashin jirage a yau Laraba. Wasu jirage har 2,500 an soke tashi da saukarsu a yau din nan, kuma ana sa ran samun karin wasu a duk rana daga yanzu. Matafiyan da suka jigata suna neman wata hanya ta daban da wasu kamfanonin jiragen sama ko motocin haya ko jiragen ƙasa, wasu kuma sun bar lamarin a hannun Allah. A cewar bayanan shafin da ke bibiyar tashi da saukar jiragen sama na FlightAware, sama da kashi 91 cikin 100 na duk jiragen da aka soke a Amurka a safiyar Laraba sun fito ne da kudu maso yamma, waɗanda suka kasa murmurewa daga mummunan guguwar hunturu da ta mamaye manyan sassan ƙasar a ƙarshen mako. Tashi-tashin hankalin da ke da nasaba da Al-Qaeda da kuma kungiyar ISIS da suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin Sahel na yammacin Afirka sama da shekaru 7 suna yaduwa zuwa kasashen da ke gabar tekun yankin, kuma kasar Benin ce ta fama da rikicin. A cewar cibiyar da ke bibiyar rikicin ta Armed Conflict Location and Event Data Project, hare-haren sun ninka fiye sau 10 a tsakanin watan Yuli da Disamba, idan aka kwatanta a daidai wannan lokacin a bara daga 2-25. Masu sharhi sun ce idan tashin hankalin ya karu kuma ya yadu, zai iya haifar da sakamakon da zai iya wuce matsalar yanki kadai. Sun ce tashin hankula a yankin kasar Benin sun fitowa ne daga makwabciyar ta Burkina Faso. Sun ce har-haren da aka fara kaiwa kan iyakar gabashin Burkina Faso da Benin a gandun dajin Dabulu da Pendaji na ƙara faɗaɗa. To labarin duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Iran Ali Dai ya ce an hana matarsa da 'yarsa barin Iran bayan da jirginsu ya yi wata tsayawar bazata a ranar Litinin a hanyarsa ta zuwa Dubai. Dai ya ce hukumomi sun yi wa iyalansa tambayoyi bayan da jirgin daga Tehran ya sauka a tsibirin Kish na Iran. Kamfanin dillancin labarai Iran ya rawaito ma'aikatar shari'a ta Iran ɗin ta ce an haramta wa matar Da'i fita ƙasashen waje, kuma tana da alaƙa da ƙungiyoyin da ke adawa da gwamnati da masu zanga-zanga. dai tsohon kaftin din tawagar kasar Iran ne ya buƙaci gwamnati a shafukan sada zumunta da tawarware matsalolin al'ummar Iran maimakon amfani da danniya da tashin hankali da kami. Daga ƙarshe hukumomi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun kwace gidaje da dama da ke da alaƙa da haramtacce ƙungiyar jama'a Islami a cikin 'yan makonnin da suka gabata, lamarin da ya haifar da tashin hankali a yankin mafi yawan musulmi da ke fama da rikici. Sabon aikin kwacen ya zo ne a ranar Asabar yayin da aka kwace akalla kaddarori 20 bisa shawarar hukumar bincike ta ƙasar, kamar yadda rahotanni da dama suka nuna. An ba da rahoton cewa an yi niyyar kwace wasu kaddarori da dama da aka saka wa ido. A ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali shi ne sanya sojojin Indiya cikin shirin kota-kwana domin kwace wani gida mai hawa biyu a wata babbar unguwar Senegal, wanda ya taɓa zama gidan Said Ali Gilani, wani fitaccen jagoran 'yan awarin da ya mutu a bara. Hukumar binciken ta'addanci ta Indiya NIA ta ce ta gudanar da samaman a gaban 'yan sandan yankin. Wani ɗan uwan Gilani da ya yi magana da muryar Amurka bisa tsoron kada a bayyana sunansa saboda fargabar ramuwar gayya a hukumance, ya bayyana wanda ya mallaki gidan a halin yanzu.
Sarfilu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kudirin kasafin kuɗi na shekarar 2023, inda ta ƙara kasafin zuwa naira trillion 21.82 saɓanin naira trillion 20.51 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa mata a watan Oktoba na bana. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Zartar da wannan kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya miƙawa majalisar a watan Oktoba ya biyo bayan nazari tare da amincewa da rahoton da kwamitocin kula da kasafin kuɗi na majalisar dokokin suka yi. A makon da ya gabata ne shugaba Buhari ya sake aikewa majalisar da ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na naira biliyan 819.5, wanda shi ne aka ƙara a kan kasafin har ya kawo jimla zuwa naira tiriliyan 21.82. Kamar yadda shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi majalisar dattawa Sanata Barau Jibrin ya yi bayani.
Kuma dama can akwai abubuwan da ake bukata waɗanda ba tanade su ba, kuma kuma an tanadin sai zamar kanci abu kai yadda ake so ba, shi sai aka amfani da kuɗin tare da haɗin kan wurin zartarwa aka sassa kuɗi a waɗannan wurare. Misali kamar hukumar zaɓe a yadda kenan kun san muhimmancin tashin wannan yanayi da ake ciki, kuɗin da aka bata bai ishe ta ba aka ƙara mata. Akwai ɓangaren wato jami'an tsaro irin kamar sojojin ruwa da na ƙasa da tsaro su, saboda harkar tsaro su ma aka ba kusa da zama da harkar noma da harkar sufurin jiragen sama da sauransu. To ta nan da aka bi kuma aka ɗaga kasafin kuɗin wanda da can an kawo a tiriliyan 20.5 yanzu kuma kai a tiriliyan 21 da 'yan kai.
Duk da wannan ƙari da aka yi a kasafin kuɗin na baɗi, ɗan majalisa mai wakiltar Gombe Kwame da Funakaye a jihar Gombe Yaya Bauchi ya koka ne cewa akwai wani hali da ƙasar ke ciki.
Mu dai Najeriya a cikin zero budget muke. Yanzu ka je Denmark, karamar ƙasa ce, wata bata fi shiga Kaduna ba, bata shiga Kaduna State ba, amma a kullum za su yi budget ɗinsu. Budget da aka yi kuɗi on the ground handa rara suke da shi, za su yi amfani da wannan su ci gaba da tattalin arziki ƙasa, kuma sun ci gaba fiye da mu a Najeriya.
To yanzu ya aka yi mu da muke da mai a wannan ƙasa ya zama cewa muna kasafin kuɗi zero budget, wato babu ma kuɗi a ƙasa.
Babu kuɗi a ƙasa, confirm. And then a yanzu haka NMP sun karankanta an sai data ba a remitting yanzu single kobo a Najeriya.
To sai dai ya gagara ba dan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya yaba ne da matakin da shugaba Buhari ya dauka da ya kawo kwade-kwade kasafin kuɗi.
Ba abin da zan ce akan wannan illa, kin san ita demokradiya haka ta gada. Mun gamsu mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, yana da kishi na Najeriya, yana kuma da kishin kasar nan, kuma muhimman abubuwan da ya bawa muhimmanci a tsarin kasafin kuɗi wanda suna da nasaba da harkar tsaro na rayuka da dukiyoyin tsaronin jama'a da kuma muhimman abubuwa da ya bada muhimmanci akan abin da shafi harkar inganta samar da wutar lantarki din nan a matsayin madogaro wajen tattalin arziki da kuma maganar inganta harkar aikin noma da ilimi na matakin farko da kuma ilimi a mataki na biyu. Waɗannan su ne hurumi guda hudu mai girma shugaban ƙasa ya bada muhimmanci akan su da kuma ƙudurinsa na a tabbatar da cewa an ƙarasa ayyukan da aka fara, kada ta fa ba a bar ayyuka a makare, ma'ana abandon projects ba a gama ba.
Sai dai kuma abin jira a gani shine ko shugaban ƙasa zai rattaba hannu akan kasafin kuɗin a yanzu ko kafin sabon shekara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Bayan hatsarin da ya faru a birnin Calabar da ke jihar Cross Rivers yayin da ake wasannin kalankuwa da ake gudanarwa a duk shekara, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai tare da jikkata wasu da dama, wanda yanzu haka suna samun kulawa a wani asibitin soji da ke birnin na Calabar. Hadarin ya faru ne bayan da wani matashi yake ganganci da mota inda ya kutsa cikin mutane. Hukumomin tsaro sun kama matashin kuma sun ci gaba da yi masa tambayoyi. Wakilinmu a yankin, Lamida Abubakar Sakkwato, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanai ɗaya da ke fitowa daga jihar Cross River da ke yankin Niger Delta na nuna cewa wani mummunan hatsari ya afku a garin Calabar yayin wasannin tseren babura da motoci na wasannin kalankuwa da ake gudanarwa a duk shekara a garin na Calabar. Hatsarin da ya afku ne a tsakar ga wasanni sai kwatsam wani matashi cikin wata mota kirar marsandi ya yi kutse cikin jama'a. Kuma nan take mutane bakwai suka halaka yayin da 34 suka jikkata. Kuma kawo yanzu bayanai na nuna cewar suna samun kulawa ta musamman a wata asibitin soji da ke birnin Calabar. Da haka kuma na tuntubi wani ganau, wato Sha'aban Abdalla, kuma ga abin da yake cewa.
Na jiya wanda aka yi shine ake kira bypass parade, wanda 'yan mashin ne suke display akan titi. To bayan ana yi sai aka samu wani moto ya shigo cikin su kamar tare da su nufi. A takaice dai ya zo ya samu mutane da suke bakin titi suke kallo ya hau kansu. Da ya hau kansu ya jikkata mutane da yawa, kuma a yanzu haka dai an tabbatar an rasa rai bakwai. Saura kuma wajen 30 na suna asibiti.
Honorable Ken Clark Akalla shine shugaban shirin na kalankuwa na shekara ta 2022 a jihar ta Cross River, na kuma tuntube shi.
The Federal Road Safety who had took this photo also and confirmed that 70 people died.
Yana cewa ne akalla mutane bakwai ne suka mutu, yayin da kuma 32 zuwa 34 aka tabbatar da sun jikkata, amma wasu daga cikinsu kuma zuwa safiyar yau an sallame su. Saura 17 suna samun sauki, kuma tuni gwamna ya biya dukkanin kudaden magungunansu. Tuni wanda aka zargi yana hannun jami'an tsaro na 'yan sanda yana fuskantar tambayoyi. Haka kuma jami'an tsaro sun tabbatar mana da cewar komai ya koma daidai, za a ci gaba da gudanar da bukukuwan kamar yadda aka saba a duk shekara. Kawo yanzu dai akalla mutane 34 ne ke kwance a asibitin soji da ke birnin na Calabar domin karɓar magunguna, kuma bayanai na nuna cewa suna samun kulawa ta musamman. Ga abin da suke cewa.
Sunana Abdulsalam Musa Kutama. Da sauki tunda masu na kallo sai wani mutaka ya yi kwakwashin mutane, sai wani mutum ya kame nama ya je ture musu na buga kai na sanar sanar ciwo kwanar sanar su ma.
Gwamnan jihar ta Cross River Farfesa Ben Ayade ya ziyarci inda lamarin ya faru.
Our carnival history, it would never happen again. This morning before we commence,
yana cewa ne ina mai tabbatar muku da cewar wannan mummunan hadari ba zai sake faruwa ba a jihar ta Cross River, kuma mun riga mun dauki matakai domin ba za mu ci gaba da dogarowa ga jami'an tsaro na 'yan sanda kadai ba. Mun dauki matakin baza jami'an tsaro na soji da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Cross River, kuma na riga na bada umarni a dauki mataki da duk wani da ke son sabawa doka. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar ta Cross River tuni ta tabbatar da faruwar lamarin. Ko kumanda Hassan Abdullahi shine kumandan yanki a jihar ta Cross River ya ce,
muna kira da jama'a tun kafin kawoyinsu na mutane su dinga kare kansu, lafiyarsu da ma lafiyar kai har dabba da ke amfani da titi ana so ka dinga la'akari da lafiyarka.
Lamida Abubakar Sakkwato, muryar Amurka, daga Fatakwal, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto. Kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan.
Sautari aka samu bambancin tunani da hasashe kan yadda masana ke kallon abin a matsayin ilimi yayin da wasu ke kallon lamarin a matsayin zagayowar yanayi na shekara. Sai dai abin da yafi daukar hankali game da yanayin sanyi da hunturu da ke zuwa da iska shine alakar yanayin rayuwa da lafiyar jikin dan adam. Ko wasu irin kalubale mutane ke fuskanta a wannan yanayi na sanyi da hunturu ga amsa daga bakin wasu ƴan Najeriya.
Sanin sunana ina da abin da yake damuna amma yawanci irin kasalar jiki haka yawan kwanciya shine yake damuna. Yawanci ma nakan zuwa so irin magunguna haka dan sha wani sa'in sai in ji ne lafiya wani sa'in kuma sai in ji jikina da yayi irin gazar-gazar haka.
Sunana Kasim, bai wuce mura saboda kora. In kora ta shiga hancin mutum kuma ba abin da yake haifarwa sai mura yi.
Ibrahim ne sunana. Sanyin kashi na fuskanta saboda yanayin waidan nan.
Sunana Umma Kunsa. In ka bude ƙura ya shigo in ka kunna fanka kuma abin sai a hankali wani extra iska ne nake jin yana shiga min cikin hanci ba mura nake yi ba amma kuma sai in ji wani extra iska yana shiga wanda zai hana ni bacci kwata-kwata duk yadda na dukunkunu duk yadda na rufu bana iya bacci sai gari ya waye wallahi.
Sunana Hawa Ibrahim a matsadda tattam ya zama kafin Disemba don Disemba na shiga yaran nan sun fara ciwo mura ciwon kai infection kuma ba don komi ba don wannan iska-iska da ake yi. Ko a ɗauki wani mataki ne ko a rage awowin da suke zuwa makaranta ne shine kadai matsala na yaranmu na wahala a lokacin sanyi.
Sunana Fatima Usman. Wato wannan yanayin sanyi gaskiya muna fuskantar cututtuka iri-iri irin ƙwayan cuta da suke yawo a iskan nan. In ma za ki ji murya na yanzu mura nake fama da ita saboda sanyi da ƙura ga matsalan attishawa kullun saboda ƙura yayi yawa.
Ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir yayi bayani kan irin cututtuka ko matsalolin da aka fi fuskanta musamman a wannan yanayi na sanyi.
Yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da ƙura da sauransu. Cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu. Wanda suke da cututtuka irin nasu asma da allergy da sauransu kuma yakan karu matuka. Sannan saboda kasancewa sanyin ne zaki ga jama'a sukan taruri daya a kunna wuta ko a rufe dakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita. Abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation. Waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwar su ko yawan su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci. Akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada.
Dr. Lawal ya kuma bayyana yadda ya kamata a kula da yara a wannan yanayin.
Da buƙatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da buƙatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso. Duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzara cututtuka.
A nasa bangaren Dr. Rayyan Muhammad Garba dake asibitin Aminu Kano shawara ya bayar kan yadda za a kula da muhalli don kariya daga cututtuka.
To lokaci ne gaskiya da ya kamata a kiyaye dan Allah misali kai ka san kana yawan kamuwa da irin wannan cutar mura hakan nan ko tari haka ko irin in yayi tsanani ma ya zama kamar pneumonia to dole mutum ya kiyaye a danga yawan wanke hannu haka da ruwa da sabulu kuma wannan face mask da ake sawa shi yana taimakawa wajen kare yaduwar wannan cututtuka. Duk abin da kake na yawa iska zaka shaka kaga kama shi ba zai wahala ba sai ka goga jiki da wanda yake dauke da cutar ba to musamman masu cutar asma cutar ce da take yawan tashi lokacin sanyi ko lokacin hunturu to wannan abu ne da dole sai an kiyaye, kamar yawar konewar yara. Lokacin da zaki gaba iya wanka da ruwan sanyi sai an dafa ruwa, to a wannan lokacin muna yawan samun ana kawo yara 'yan ƙasa da shekara 5 haka, bawo yake ga irin sun kone da ruwan zafi, to dole iyaye su kula sosai a kiyaye lokacin da ake yawan samun wannan kona, saboda yawan mu'amali da ta'ammali da ake yi da ruwan zafi din. Sai kuma lokacin da ake yawan samun gobara a gidaje lokacin sanyi ko hunturu, saboda iska da ake yi, bawo yake ga an samu case, ana yawan samun cases na gobara. To duk wannan kadan kenan daga cikin abubuwan da suke iya ya kamata a kiyaye a lokacin sanyi ko kuma lokacin hunturu wannan.
Mutane kan fuskanci matsalar bushewa da kuma kaikayin fata a wannan yanayi, da hakan ya sa muka ji ta bakin ƙwararriyar likita bangaren fata Dr. Zainab Babba Kaita don jin yadda ya kamata mutane su kula da fatar su, inda ta yi bayani kamar haka.
Yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi, ba wai kazanta muka ce ayi ba, amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar yana iya sa wannan ya ƙaru. Kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai, wani lokacin da sanyi yana iya daɗa ɓata fata. Akwai kuma abinda ya kamata ɗin ayi, misali muna ce musu emollients, mayika ne wanda kaman suke hana bushewar fata, so a shafa mai sosai. Akwai kuma moisturizer suma wanda suke ƙarawa fata danshi, to inda za a shafa mai a fatar za ta bushe ta tsatsage ba. Kuma daɗewa a wanka ɗin ma shi ma yana iya kawo ƙaiƙayin fata ko bushewar fata, saboda haka mukan ce kada a wuce minti 5 zuwa 10 yayin yin wanka. Ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata.
Hakika cututtuka masu yaɗuwa ta hanyar iska kan iya kama jama'a a yanayi na bushewar bishiyoyi da tashin rairayin yashi da filayen da sahara ta shafa, ko kuma ta hanyar tashin guguwa. Masanin kimiyyar duba gari a jihar Zamfara Nasiru Mande ya duba yadda ya dace mutane su kare kansu.
Mutane su tsaftace muhallinsu, su kuma tabbatar da kowane lokaci gidajensu, ofishoshinsu da wuraren sana'arsu duka kullun yana nan cikin yanayi mai kyau tsaftatacce. Mutane su rika saka kayayyakin da za su rinka rufe jikinsu ba tare da an daga mashi iska ko wace irin kafa ba da za ta iya shiga cikin jiki ta kuma haifar da cuta. Mutum ya tsaftace kanshi shi da kanshi. Idan kowa ya zan ya kasance ya tsaftace kanshi, za a samu raguwar yaduwar irin wannan cuta.
Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar a cikin wannan rahoto na musamman wanda aka yi mana ƙarin bayani akan matakan da ya kamata al'umma su ɗauka durin wannan lokaci na sanyi. Mu ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai tsaron gidan Ghana Lawrence Atizigin ne aka ambata dan wasan da yafi saura haskawa a zagayen farko na Swiss Super League na shekara 2022-2023. Mai shekaru 26 ya duke Sadiq Etan na BSC Young Boys da David Dolan na Sveti FC da Kurukumi na Verdun Sport FC da kuma Valon Fazliu na FC Aaron ya lashe kyautar Atizigin da kima a ligin din Swiss. Ganin babu fashi ya ci gaba da wasa tun sa'ad da a cikin watan Janairun shekara 2020 ya bayyana a can daga FC Sejon din Faransa. Dogon dan wasan na kungiyar kasa da shekaru 17 da kuma 20 na Ghana ya kasance jigo a St. Gallen bana, inda yayi wasa 14 da tsare goluka 58, abinda yasa yayi na biyu a Super League din bayan Maurice Mullen din Luzern. Dogon dan wasan Red Bull Salzburg ya yi fitan farko na gasar cin kofin duniya a Qatar, inda ya samu matsayi na daya, ya tsare gidan Ghana a kai da ta share ci 3-2 a hannun Portugal. Atizigi ya ci gaba da tsare gidan Ghana a wasanta da South Korea da Uruguay, inda ya tsare wasu kwallaye da sun kasa ya samu yabo bayan gasar cin kofin duniyar. Allaka nawa dan wasan tsakiyar Ayasa Muhammad Kudus wata lamban girma a matsayin jakadar unguwar Nima a dalilin daukaka da ya samu a baya-bayan nan. Mai shekaru 22 ya kasa a unguwar ta Nima nana Akra kan ya yunkura don cimma burinsa a wasan kwallo. Gabani ya rataba hannu wa klabin Delta Ayasa cikin watan Yunin shekara 2020. Kudus ya kuma yi wasa wa FC New Zealand. Matashin dan wasan ya yi fice a matsayin jigwa Black Stars, kuma mamba ne na ƴan wasan da sun kai gumurzu a gasar cin kofin duniya na shekara 2022. Yanzu Kudus ya zama jakadan gungun mutane da sun ka taimaka masa, kuma fatar sa ya yi musu hidima a matsayin abin misali wa matasa. A ƙarshen mako aka yi bukin karramawa tasa, inda tsohon dan wasan Ghana mai lakani da dribbling magician Muhammad Polo ya mika masa kyautar. Dan wasan baya na Brighton Tarik Lamte ya shirya wata gasar matasa ɗan ƙasa da shekaru 15 a Ghana dan zakulo ƴan wasa na zuri'ar gaba a ƙasar. Gasar da aka yi wa suna Tarik Lamte under 15 yana gudana ne a Magdan Astutov da ke Alabadi na Akra, kuma dan wasan na baya na Premier League ya ɗauki nauyin shirya wasan. Kungiyoyin wasa guda hudu ke fafatawa don lashe wani babban kyauta da sauran kyaututtuka na masu shirya wasan tun kan Lamte da bai samu halarta ba a dalilin sauke nauyi na klabin ɗinsa sun ka bayar. Karo na biyu kenan da Lamte ke shirya irin wannan wasa. A bara an yi irin wannan wasa da cin kofin na Tarik Lamte ne a Cape Coast Stadium. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Radwana Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice, dusar ƙanƙara na cirin afka birnin Buffalo na jihar New York da ke nan Amurka, yayin da yankin ke fama da ɗan karen sanyi wanda ake fatan zai kawo sauƙi, amma kuma da yiwuwar a gano ƙarin waɗanda suka mutu, yayin da ƙanƙara daga guguwa mafi muni a yankin cikin shekaru masu yawa ke narkewa. Ana sa ran yanayin sanyin zai ɗan ragu zuwa kimanin digiri 7 na ma'aunin Celsius a yau Laraba, zai kuma ɗan ƙara raguwa zuwa kimanin digiri 10 na zuwa ranar Juma'a. Iyalan da ke fatan hawa jiragen kamfanin Southwest Airlines na Amurka, bayan shafa kwanaki ana soke tashin jirage da ɓacewar kayayyakin matafiya, sun sake faɗa cikin matsalar sake soke tashin jirage a yau Laraba. Wasu jirage har 2,500 an soke tashi da saukarsu a yau ɗin nan, kuma ana sa ran samun ƙarin wasu a duk rana daga yanzu. Matafiyan da suka jigata suna neman wata hanya ta daban, da wasu kamfanonin jiragen sama ko motocin haya ko jiragen ƙasa. Wasu kuma sun bar lamarin a hannun Allah. Tashi-tashin hankulan da ke da nasaba da Al-Qaida da kuma ƙungiyar ISIS da suka yi kaca-kaca da mafi yawan yankunan yankin Sahel na yammacin Afirka sama da shekaru 7 suna yaduwa zuwa kasashen da ke gabar tekun yankin. Kuma kasar Benin ce ta fama da rikicin, a cewar cibiyar bibiyar rikicin ta Arm Conflict Location and Event Data Location. Hare-haren sun ninka fiye da sau 10 a tsakanin watannin Yuli da Disamba, idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a bara, daga 2-25. Tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Iran Ali Dai ya ce an hana matarsa da ƴarsa zuwa Iran, wato barin Iran, bayan da jirginsa ya yi wata tsayawar bazata a ranar Litinin ɗin a hanyarsa ta zuwa Dubai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ya ba da umarni wato Dadi tare da Julie Ladas Gresham da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.